بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi, ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu, ta taƙaita mu, ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi. Muna roƙon Allah ya rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito, duniya da lahira, kamar yadda muke roƙonsa ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. To, kafin mu fara karatu dai, akwai labarin da ya zo mana daga nan Nasarawa, inda aka yi ta kashe ‘yan uwa Fulani ba gaira ba dalili, akan wai ana binciken makamai, kamar yadda suka yi bayani cewa za a tura sojoji daga Abuja su je Plateau da Benue da Nasarawa su rika binciken ‘yan ta’addan da suke kisan jama’a. So, hey, ya zamanto kuma in aka je rigaje kawai ko ina aka gamu da Plateau sai a harbe shi kawai a daji. Yanzu dai an ce mana gawaki 30 dai aka kai mortuary na Doma din nan can wajen abin nan lafiya. To, abubuwan dai ga sunan dai kawai haka sidda, har da tawa a harbi mutum da ke da yana zaune a gida, yana shimfiɗe da taburma bai san komai ba, a daki mata a gida, a bigi ɗan mata yara ƙanana, a bigi matan aure, ga sunan a wuce in matashi ne a harbe shi kawai. Trucks goma suka ce suka je na soja. Allah Ubangiji ya rufa mana asiri, ya kawo mana ƙarshe wannan fitinan da bala'i. Abinda ‘yan uwa dai a ce rika ci gaba da addu'a a duk lokacin da aka san akwai wani lokaci mai muhimmanci na karɓan addu'a, kuma a yi tawassuli da addu'ar da wani aiki mai kyau wanda mutum ya tsantsanta niyya, ya yi ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk komai rintsin abu insha Allahu akwai ƙarshen shi wata rana. Inna ma'al usri yusra. Allah Ubangiji dai ya bi mana haƙƙinmu gaba ɗaya. Allah Ubangiji ya kawo mu yau inda muke, ina jin uku ko ga watan wato 6 na shekara ta 1435 Hijiriya, wanda ta yi daidai da 3 ga watan 4 na shekara ta 2014 Miladiyya, a inda za mu tashi al-faslu tafe, wato fasali na 9 fi zakati, az-zakati da zalun, zalun ba az-zakati da zayun ba, az-zakati da zayun zakka kenan, az-zakati da zalun yanka, yanka a musulunci yanda ake yankar dabban da za a ci, da hukuncen da suka jibinci yanka, wasaidi da farauta, hukuncen farauta a musulunci, wata'ami da abinci, washarabi da abin sha, da dokoki da ka'idoji da hukuncen da suka jibinci ci da sha, wannan da muke gani. Ina fata wannan yana ƙara nuna mana cewa shi addinin musulunci bai bar komai ba. Yanda zaka tisa yaro karami a gabanka kana bashi abinci yana ci, to musulunci shi ma sai da ya nuna maka, kai ma ya ajiye ka a gaban shi, ya nuna maka yanda zaka rika cin abinci. Musulunci bai bar, hatta yanda zaka dau abu ka sha shi ma musulunci shari'a sai da ta zauna ta koya wa musulmi tamkar yanda zaka sa karami yaro a gabanka kana koya masa yanda zai ci yanda zai sha, in ya ci da hannun hagu ka dan bige, in yayi kaza ka dan hana shi, to shari'a haka ta zauna da musulmi ta nuna musu komai. Shi yasa zaka ga musulunci ba abin da ya rage, duk abin da mutum yake a shari'a baya a musulunci, inda musulmi ne baya yin shi da ka, ba a bar shi yayin shi da ka ba, sai da musulunci ya masa jagora ya nuna masa inda ake abin. Ina fata an gane ko. Wani ba Yahudi a zamanin Sayyidina Umar, Allah Ubangiji ya yarda da shi, yace alamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khara, yace ku musulmi kun more, annabinku Muhammadu ya koya muku komai a musulunci, ba abin da ya rage, yace hatta yanda za a shiga bayan gida a yi kashi sai da ya nuna muku, ba abin da ya rage muku a musulunci. Shi yasa musulunci addini ne na ilimi, addini ne na wayewa, addini ne wanda bai yarda da jahilci ba, kuma baya ba wa jahili accommodation ya zauna a cikin shi. Shi yasa farkon ayan da ta sauka mam al'umma musulmi ikra'a ne kawai je kai karatu. Ka je kai karatu kawai. Farkon ayan da ta sauka addini ne na karatu, addini ne na ili. Ina fata an gane ko? To kun ga yanka ai mu zamu ga wani kawai in za su yanka kan za su kama su murda kawai. Ba hukunci. Wani kuma ya ta dukan dabba sai ta mutu kawai ba hukunci. Wani kuma ya zuba mata karanzir da wuta ta kama sai ta mutu da kanta ya babbake kawai ya ci nama. Amma musulunci komai sai da ya nuna ma. A yankan ma sai da ya ce ga dokoki ga ka'idoji ga kaza ga kaza. A abun yankan ma sai da ya nuna mana ga irin abun da za ka yanka dabban da shi banda irin abu kaza banda irin abu iri kaza. Ba abun da aka bar mana. A fata wa fihi salatu mawadin. A ƙarƙashin wannan akwai matakai guda uku. Wato mataki na ɗaya. Kun ga ai topic ɗin yace fasali na tara ko kan yanka. Kun ga wannan mataki na ɗaya ne. Wasaidi da farauta da hukunce hukunce ta wata'ami wa sharabi da ci da sha. Kun ga yanzu zai ɗauki mataki na ɗaya shine fi zakati. Almadatul ula fi zakati. Mataki na ɗaya za mu ɗauko wato yanka a musulunci. Na farko ta'arifu ha definition wato bi ma'ana menene yanka, menene ma'anan az-zakatu da larabci. Az-zakatu ma'anan wannan kalman ta az-zakatu da zalun ba zayun ba shine zabhu ma yuzbahu, yanka abinda ake yankawa. Minal hayawani, na daga dabbobi. Al-mubahil akli, wanda aka halatta mana mu ci namansa. Yanka abun yankawa daga cikin dabbobin da aka halatta mana cin namansu. Wa naharu ma yunharu minhu, da soke wanda ake sokewa. So wannan definition din kamar ya categorizing ya karkasa mana dabbobin kasi biyu, yace yanka dabbar da ake yankawa da soke wanda ake sokewa, wato dabbobin kashi biyu ne kenan. Akwai wanda su yanka su ake yi, akwai wanda su kuma soke su ake yi da mashi. Shine ma'anan shi yanka kenan. Na biyu, bayanu ma yuzbahu wa ma yunharu, bayanin dabbobin da ake yankawa da kuma waɗanda ake sokewa. Yace al-ghanamu min ba'anin wa ma'azin, wato tinkiya ko kuma tumaki, wato na akuyoyi da tinkiyoyi wa ma'azin da akuyoyi. Wa kadha sa'iru anwa'i tayri, da sauran nau'in tsuntsaye. Min dajajin, da kaman kaji. Wa ghairihi, da makamantansu. Kaji ne, tattabaru ne, tolotolo ne, agwagwa ne, a'a dawisu ne, a'a menene, duk wani nau'in tsuntsaye da aka halatta mana mu ci namansu. Da abin da ya shafi shanu, tumaki da akuyoyi. Wa ghairi, da makamantansu. Waɗannan nau'in dabbobin tuzbahu, yanka su ake, wala tunharu, ba soke su ake yi ba. Wa qala Allah ta'ala, Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim, mun fanshi annabi Ibrahim, annabi Isma'il ko, bi dhibhin, da abin yanka azimin mai girman gaske, rago kenan ko. Lokacin da Allah ya ce annabi Ibrahim ya yanka ɗansa annabi Isma'il, ya zo ya sa wuƙa zai yanka, sai Allah ya ce muka fanshi shi annabi Isma'il nan da abin yanka mai girman gaske. To kaga abin yankan rago ne, kaga Allah ya kira shi abin yanka, bai ce abin sokewa ba. Wal baqaru, haka nan ma saniya, saniya ita ma ana yanka ta ne. Ko da yake ana ce saniya ta haɗa abu biyu, akwai ita ma wajen sokewa, akwai wajen yankewa. wuya ana yanka ta kuma ana soke amma Allah da yazo a cikin suratul baqara yace inna Allaha ya'murukum an tazbahu ko Allah ya umurce ku ku yanka saniya a kissar annabi Musa ko da waɗannan da suka kashe yaran nan wal baqaru shi ma saniya yuzbahu yanka shi ake yi li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki inna Allaha ya'murukum Allah yana umurtan ku an tazbahu baqaratan ku yanka me saniya wa yajuzu nahruha kun gan ita ya halatta kuma a soke saniya ita saniya duk tana daukan biyu akwai ana yanka ta kuma ana iya soke ta hujja in sabata nahruha anin nabi sallallahu alaihi wasallam domin ya an tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke saniya ko bijimi ko sa li anna laha mawdi'aini domin ita saniya tana da wurare biyu li tazkiyatiha akwai wurin da ake yankawa shine wuyanta da makogoro mawdi'u zabhin wa mawdi'u naharin sannan kuma akwai wajen da ake soke ta kamar yanda ake soke raqumi wa ammal ibilu amma shi raqumi fa innaha tunharu ita soke shi soke shi ake yi wala yuzbahu ba'a yanka shi wa qannahara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ibla qa'iman an tabbatar hadisi sun tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke raqumi a tsaye raqumin a tsaye ake tsaye da shi a soke shi ba wai sai an kwantar da shi ba ma'qulatal yadil yusra amma ana daure ana dabaibai kafan gabanta na hagu sai a dan daure shi aka dabaibai shi sai ya dan durkusa a tsaye haka to sai a soke in ya tashi kawai ya kife ta haka ta inda aka daure aka dabaibai din to ka duba Allah madaukakin sarki da ikon sa ya yasa waɗannan dabbobin yanka ne zalla ake musu waɗannan kuma soke su ake waɗannan kuma hai Allah ya san su suna iya daukan yankan da sokewan duka haka Allah madaukakin sarki ta'arifu dhabhi wan nahr bayanin yanka da suka adhabhu yanka shine zabhu ma zabhu azabhu shi yanka huwa qat'ul hulqumi shine yanke makogoro hatta idha balagati ruhu alhulquma fa alhulqum wato yanke makogoro walmari'i da wata jijiya da take kusa da makogoro ana kiranta almari'u walwajidaini da wadansu jijiyoyi guda biyu da ɗaya yana nan ɗaya yana nan haka suke ba makogoro akwai dan su jijiyoyi a gefe sannan akwai wata kuma to yanke sun gaba daya waɗannan su tafi shine ake kira azabhu wan naharu shi kuma suka fa salli li rabbika wan har huwa ta'anul ibli shine soke raqumi fi labbatiha labbatiha shine point wani dan waje ne ta kafan shi na gaba na dama din akwai dan wani abu kamar rami haka shi ake kira labbatu da larabci to daidai wajen ake sokewa kwararru a wajen soke raquma sun sani da sun zo kai sun sani ka in baka sani ba sai kai ta suka kana ji mai ciwo kawai baka san daidai target din daidai point din da ake sokewan ba ana kiran wannan dan ramin haka inda ake sokewa labbatu su masu yawan soke su da ka ba su kai sun san wajen ina fata an gane yawa gara yanka ne kawai in ka lalubo ka san nan ne kawai ina fata an gane to amma su shi suka din sai wanda aka nuna masa kuma ya kware shine wallabatu ma'anan labbatu wannan word din labbatu wannan kalma shine mawdi'ul qiladati min al-unuq wato wajen da idan aka sanya wa raqumin irin abun wuyan nan inda yake tsayawa inda abun wuyan ke tsayawa daidai wajen yake wa huwa mawdi'un tasilu minhu al-alatu adh-dhabhi ila al-qalb wato malamai suka ce daga wannan wajen dama kun ga ta kafan hagu ne na gaba wannan dan rami yake to yana da link da zuciya direct ana soke ana shigar da shi zai je penetrate ne shiga hey ya fasa me zuciya shine wa huwa mawdi'un wannan labbatu din wani waje ne tasilu minhu alatu dhabhi wannan abinda ake ake amfani da shi din makamin da ko wanda ake amfani da shi wajen sukiyan direct idan ayya shiga din zai isa ila alqalbi har zuciya fayamutu alhayawanu bisur'atin sai dabbar ta mutu da sauri kusa ko ina jin in likitoci suna nan karun shiga filin su su yafe mu ina jin zuciya a ta bangaren hagu yake ko mu ma yawa ta bangaren hagu ne to shi ma din wannan dan rami shi ma raƙumin ta bangaren hagu ne shi yasa idan aka zo sai a tankwasa kafan hagu na gaba a dabaibaye shi sai a soke shi a tsaye haka to daga wannan dan ramin yana da link da zuciya direct ana sokewa kai zai ji ya taba zuciya sai dabba ta yi saurin me tai saurin mutuwa kayfiyatu dhabhi wan nahar yanda ake yankan da yanda ake sukan amma dhabhu shi yanka fa huwa an tutraha ash-sha'atu shine a kwantar da tinkiya ko rago ala jambi hal aisari wato ta barinta na hagu haka ake yanka ko barinta na hagu kafafuwan ta su kalli ina kudu kafafuwan dabban ko ba haka ba kanta ya kalli arewa ustaz kan ya kalli abinan wuyan ne zai kalli ina gabas in kan ya kalli gabas kan to ina jin wuyan arewa ne ko kudu ina fata an gane haka za a kwantar da ita ai kanta haka kafafuwanta haka shi fuskan wuyan inda za a yanka yana fuskantan al-qibla gabas an tutraha shatu shine a kwantar da tinkiya ko rago ala jambi hal aisar akan barin ta na hagu mustaqbilan al-qiblata tana mai fuskantan al-qibla ba'da i'dadi dhabhi al-had alati dhabhi ana kwantar da ita ne bayan an wasa abinda za a yanka kan da shi an wasa shi wukan an wasa shi an shirya shi an tanadi wukan ake fara tanada mai kaifin gaske sai a zo a kwantar da ita ina fata an gane ku sai an fara preparing wukan an shirya shi kar mutum ya kwantar da ita ce nemo mu wuka ban ka dame dabba ka kwantar da ita ce ya wukan haka bai da kaifi kuma ka dauko dutse a gabanta wai kana wasa a gaban dabbar ba a haka to za a fara tanadan wukan a tabbatar an wasa ta tana da kaifi koma da komai summa yaqulu dhabihu sai mai yankan yace bismillah wallahu akbar bismillah na yanka dabban nan da sunan Allah Allahu akbar Allah shine mafi girma wa yujhiza ala dhabihati wato ya afkawa abun yankan sosai ya danna wukan sosai fayaqta'a fi fawrin wahidin ya mata yankan a lokaci daya kawai wahidin ya yanka me hulquma ha makogoranta wa mari'iha da wannan jijiyan da ake kiran mari wanda yake jikin makogoron wa wajidaiha da wanda suke gefe-gefen makogoron zaka ga in ba a yanka su bai kaga kaza ta dade bata mutu ba ko dabba sai an zo an yanka su daga baya to mutum ana so ya zama to steady ready haka yana danna da karfi yanda zai yi mata yanka daya kawai ba ayi ta gurza ya gaji hannun ya gaji ya dan huta ya dauko kuma yayi ta gurzawa ina fata an gane ko yayi ta gurza ba a so shi yasa mutum zai wasaukan ya mata fara daya fiyau haka ina fata akwai waɗansu waɗannan masu ya sunan su ma mahauta za ka ga lokacin layyadin nan in ka kira su wani haka kawai zai kai fiyat kawai ya tafi kai wata irin wuka ma malam to haka zaka gani kawai fiat yanka daya kawai yanka ko ina to haka ake so ayi wa dabba kar ai ta gurza wukan ya zaman to ciwo ne ya kashe ta ba wukan ba tukuna yawan shakewa ba a so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa a kowane abu ko yace kuma idan ɗayan ku zai yanka wal yuhidda ahdukum shafaratahu wal yurih dabihatahu ɗayan ku ya wasa wukan shi da kyau abun yankansa da kyau domin ya hutar da abun yankansa wa amma naharu amma shi sokewa fa huwa an yaqila al ba'ira shine mai sokewan ya daure raqumin min yadihi al yusra kafan shi ta hagu qa'iman atse kun ga kafafuwan gaba na raqumi ana kiran su yedu yedu bace rijulu ba to ayanka wato a daure kafar hagu na raqumin qa'iman atse za a bar raqumin atse ba a kwantar da shi summa yat'anuhu sai yazo ya soke shi yat'anuhu nahiruhu mai sokan yazo ya soke shi fi labbatihi a wannan wajen da ake kira labba qa'ilan shi ma yana mai cewa lokacin sukan bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar wa yusilu harakata ta'ani hatta tazhaqa ruhuhu ba in ya soke so daya haka kai ba a'a zai soke yana haka yana haka yana ya ci gaba da soke yana zare yana sokewan hatta tazhaqa ruhuhu sai ya tabbatar ran raqumin ya fita Allah rufa mana asiri li qauli ibni umar domin abdullahi dan umar yace radiyallahu anhu Allah uban yadda da shi da mahaifinsa abdullahi dan umar qad marra bi rajulin ya wuce wani mutum zai soke raqumin shi amma ana khana qatahu lidhabi sai da ya kwantar da shi yanda raqumi ke kwantawa in za a hau ko in za a dora masa ka saka ya heda ya kwantar da shi gaba daya ya durkusa din nan sai abdullahi dan umar yace kai ibafha qiyaman ka da raqumin a tsaye sunnata muhammadin sallallahu wannan shine sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wajen soke raqumi a tsaye ake soke shi abu nabiyar me shurutu sihhati zakati sharudan ingancin yankanka ko ingancin sukan yaushe ne zaka yanka a ce eh yankan yayi a mahangan shari'ar musulunci a ce yankan ya inganta shi yankan haka ake kawai ko yana da waɗansu sharuda shari'a ta gindaya mana waɗansu sharuda sai sun cika tukuna kafin a ce wannan yankan sahihi ne yankan ya inganta ya an kyautata shi ya karbu a shar'ance yushtaratu li sihhati dhabhi ma yali ana shar'ananta waɗansu sharuda da suke inganta yankan mutum sharudan kuma su ne kamar haka na farko sharadi ne an takuna alatu dhabhi haddatan tanharu dama shar'i ne zamanto abin yankan da zaka yanka dabbar da shi ita a da shi ya zamanto mai kaifin gaske ne wanda kuma zai menene zai kwarar da jinin ana yankawa jinin zai kwarara wannan sharadi na farko kenan shi yasa ba a yadda ka dauko wani abu kawai kaman dutse kawai kai ta duka ko kuma ayi suffocating na wannan dabba a toshe hancin shi da ya mutu a ana so abu mai kaifi ne wanda in ya yanka za a ga jini ya kwarara amma ka dauko dutse kai ta bubbuge makogoron kai ta bubbuge yawa ba jini ba ya mutu a haka wannan ba a yadda ba abu mai kaifin da ana yanka za a ga jini ya me ya fantsama haka ya zuba sharadi na farko kenan li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma an hara dama duk abinda aka yanka da shi wanda ana amfani da shi sai jini ya fantsama ya zubo wa zikra smullahi alaikum aka ambata sunan Allah yayin yanka shi din fakul kaci musulmi kaci inji manzo Allah kai musulmi kaci amma laysa al azma karkaci dabban da aka yanka ta da kashi mutanen da in ba wuka aka samu ni irin sharp kashi din nan kashin wata dabba da aka yanka aka karya shi zaka ga wani yana da kaifi manzo Allah ce duk dabban da aka yanka ta da kashi karkaci wazufra da abin nan da farce da mutanen da maguza da suna barin kai farce haka yayi tsawo da karfi ko idan suka zo kaman kaza da sun kama haisu haka kawai yanka kawai saboda kaifin farce manzo Allah ya ce to ku musulmi duk wani abin da aka amfani da shi mai kaifi wanda ana yanka jini ya kwarara matukan ba kashi bane kashi ko kuma wannan farcin to ku ci inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu ci ana yanka rago da kashi ba amma irin kananan dabbobi kaza tsuntsaye su ne ne zaka ga da sun zo ka ya kaga sun yi haka kawai ma mana ba suna barin shi tsawo farata haka zaka ga maguza da kafirai duk suna yahuda da nabi sallallahu alaihi wasallam sam duk wani abu mai kaifi an yadda aka yanka dabba da shi kuma jini ya kwarara kuma aka ce bismillah aka ambaci sunan dabba sunan Allah akan dabban to wannan ya halatta kace amma banda dabbar da aka yanka ta da kashi ko da farce ko da an ambaci sunan Allah farkaci shar'i na farko kenan kaifin abun yankan na biyu at-tasmiyatu ambaton sunan Allah shar'i ne bi an yaqula shine mai yankan yace bismillah wallahu akbar ko kuma yace bis au bismillah faqat ko yace bismillah kawai ya yanka ko bai ce allahu akbar in bai yankan yayi li qawlihi ta'ala wannan kuma saboda fadin Allah madaukakin sarki yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai ismullahi alai kada ku yadda ku ci dabbar da ba a ambaci sunan Allah akan ta ba yayin yanka ta kada ku ci wannan Allah madaukakin sarki shi ya bada umurnin nan ku je suratul an'ami aya ta 121 za ku ga karin bayani haka nan da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma an harar dama ko duk abinda akai amfani da shi har jini ya kwarara wa zukira smullahi alaihi kuma aka ambata sunan Allah akan shi fakulu ku ci wato idan ba ambaci sunan Allah ba fa Allah ce wala ta'kulu in ka koma ayan an'ami sharadi na uku qat'ul hulqumi yanka makogoro tahatal jawzati a karkashin aljawza wato wani abin da za a shimfida a dabban akai a yanka shi tahatal jawzati akwai wani gudu da ake kira jawza nan ce irin sunan muƙamuƙi ne ko me ake jirna jijiyoyi ta tahu karkashi a yanka shi sosai sai wukan ya shiga ma'a taqil mari'i wal wajidaini tare da yanka waɗannan jijiyoyi na gefe-gefe nan da almari'u fi faurin wahidin a lokaci ɗaya a yanke su lokaci ɗaya duk yankan da aka yi ba ta makogoro aka yanka ba ka ga ba a ingancin yankan bai tabbata ba ka yanko dabba ta keya ka bar ta makogoro to an saba wa shari'a na hudu ahaliyatu almuzakki a samu mai yankan is qualified ya cancanta a ce ya yankan shine bi an yakuna musliman mai yankan ya kasance musulmi aqilan mai hankali baligan balagagge ko kuma ausabiyan zamanto yaro ne amma bai balaga ba mumayyazan amma yana iya bambance mene abubuwa at least ya kai shekara 7 and above yana iya bambance komai yana iya tantance komai sai aka ce wala ba'sa babu laifi musulunci yayi rangwame in a situation whereby ba a samu musulmi ba an yakuna wato wala ba'sa ko babu laifi an yakuna imra'atan ko mace za ta iya yanka da koma da komai aw kitabiyan babu laifi, kuma in mutumin nan Kirista ne ko ba Yahude ne, in yayyanka wanda dai suke danganta kansu ga wani littafi da Allah ya saukar, idan yankan ana ci. Ina fata an gane ko Kirista ce take girki, tana da restaurant ɗinta, ta sayo kajinta ta yanka a gida ta fito ta sa a miya. Ko in ka je restaurant ɗin Kirista kana tambayanta wannan kazan da waye yanka, amma ka san ita ta yi abinci ai da miyan ko, yawwa kawai haka tambaya. To babu laifi idan suka yanka ka ci, amma wannan irin nama na kullun ne wanda bayi da alaka da wata aqidan su ko girmama wata rana a addinin su ko girmama abin nan, kamar a ce kaza ne da aka yanka ta don tunawa da ranan Easter. To kaga wannan yanka ne da ya jibinci aqida da addini, ba za a yi shi ba. Ko na Christmas yanka ne da aka yi shi da abin nan, ko da yake malamai suna ta sun yi ta brainstorming, amma maganganu mafi rinjaye shine ba za a ci ba. Ina fata an gane ko. Ko kuma wani reverend ne ya samu promotion to father, daga reverend ya koma reverend father, yanzu murnan wannan za a masa gagarumar walima, sai aka yanka kaji da shanu ba za ka ci ba, domin wani abu ne na girmama addinin su da suke gani an samu ci gaba a aqidan su da makamantansu, ba za a yi ba. Amma noman yar kazan da zai sayo ya yanka yanda kai ma za ka sayo ka yanka a gida a ci, to nan in kana da abokinka Peter ko Daniel ko Murku, sai ku je ku murkushe wannan kazar da shi dan ka kai mai ziyara, tunda dai kana son nama. Na fata an gane ko, yawa okay, Marcus ne, okay Marcus, okay bi fatahil mimi ne a ce Marcus ba damma bane, okay. Allah mun ya samu dace. A takaice dai aka ce babu laifi a normal yankan su na yau da gobe, babu laifi mutum musulmi ya ci. Ina fata an gane ko. Sai dai yanzu dai mutum ya rika hankali, inda na karanta wata jarida kwanan nan an yi arresting din waɗansu mutane a wari ne ko Imo, mutum bakwai suna da restaurant gaba ɗaya farfesun da ake sha na mutane ne aka yi arresting nasu, aka kawo a Facebook na gani, aka yi posting na ga dish din mamalan gana manja da wani mai dan kitse kitse, duk aka ce wannan farfesun mutum ne. An kama masu restaurant din maza da mata su bakwai, wani mai sai da dan timatir da alayyahu opposite din wajen da yaji an kama an zo an yi arfe, haba ina ga wannan wajen kullum manya manyan jeep da manya manyan motoci, kuma mutane ne very rough, haka zaka ga su dare da rana a wannan wajen. Shi ma wani pastor ina jin yaje wajen, yace yawa ni naje wai tsoka ɗaya 700, nace wai tsokan wani irin nama ne 700, muke yace pastor yace kuka yi ta dan rigima da su, wani irin naman dabba ne mai very expensive da za a ci tsoka, yace ashe na mutum suka bani. God forbid, aka ja wani aya shi ma daga Bible ya yi tsinuwa daga littafi mai sarkin su. To ya rika hankali da irin waɗannan mutanen, tunda su komai za ka ji ana ci, ce an dafa naman jariri an farfesu da kayan cikin mutum, ai mene kin yayi hattara da irin waɗannan, hattara da irin waɗannan. Na fata an gane akwai abu wajen da ko an ce maka eh halal ne, kai ma in kana da imani da mutunci za ka yi tsantsainin maka kai ka ce me na ƙoshi kawai. Na fata an gane ka je kai ta cin plantain da doya da dan abun da ake soya wannan confirm. Imaman Allahu a'lam ko an tsamina alade aka soya da shi, in dai fa ka je wuraren da ba abin nan ba. Shi sa manzo Allah ce da ma yuribuka, abin da baka natsu da shi babbashi kawai ka je ilama lahi, zuwa ga abin da ka gamsu da shi baka wani kokonto akan shi. Ina fata an gane yanzu duk harka da sassan jikin mutum da dafa su duk ba komai bane yanzu a wannan kasa. Nuna wannan abun yana ka arziki, yana ka biyan bukatu, yanzu inda shedan ya shigo wa mutane ke duk yayi hattara. Ina fata an gane. Allah wani ya rufa mana asiri duniya da lahira. Me yasa aka ce koda na ba Yahudi ne ko Kirista ya yanka zaka ci, in a yankan su na gobe? Allah ya ce liqauli ta'ala wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amul ladhina, yankan ba'amu anan yanka ake nufi, larabci kenan sai kaga kalma ga yanda ka saba da ma'ananta in ta shiga wani sentence din sai ta juya ta rikide ta bar wancan ma'anan ta dauki wata wani ma'ana daban wada'amul ladina utul kitaba hillu lakum abincin wadanda aka ba su littafi bi ma'ana wanda suke dangan duk da cewa kafurai ne amma kasance su suna dan danganta kansu da wani littafi to hillu lakum Allah ce halal ne a gare ku wa fusira malaman tafsiri gaba daya sun fassara mana ma'anan da'amuhum din nan bi zaba'ihim da cewa yankan su ake nufi ina fata an gane ko yawa wannan shine amma na asalin pagan ba magujin da bai ma da sunan wani abun nan bai da ma wani addini shine mushrikai abincin mushrikai wannan ba a cin shi saboda alal aqalla wadannan wata kila su kira sunan Allah suna da dan menene tauhidur rububiyya nabiyar daga cikin sharudan yankan in ta'azzara dhabhun aw nahrul hayawani litaraddihi fi bi'rin wato idan aka samu wato dabba ce ta fada a rijiya saniya ko raƙumi ko kuma rago ta fada a rijiya amma sai ta fada da ka misali an yi yanda za a juyo wuyan ko za a tura wuka da hannu ya je ya yanko ta makogoron inda shari'an take so an yi abu ya ta'azzara shine wa in ta'azzara abun ya ta'azzara ya sutura kenan ko ya gagara saboda yanda ya fada din inda za a yankan sauran jikin ya kife akan shi ko ba haka ba ya rufe shi da kuma matsayewar ranu aw li shurudihi ko dabbar ta zamanto tayi tawaye ta zamanto wild animal dabbar gida ne amma yanzu ta zamanto ta menene tayi tawaye yanzu kawai ajeji yake wuni gudu yake yanzu ya koma daji to jaza tazkiyatu ir wadannan dabbobin ya halatta shi wancan kawai kai setting shi kamar yanda ake farauta kun san dabban da ake farautan ta setting abun nan kake yi magogoro ko ina ya samu kawai to ita ma ta rijiyar wanda ta fada a rijiyar ta ko ina ka soka ka yanka kawai jini da ya malala ta mutu a hakan ko ta ciki ka samu ko ta ina ne ba dole bane sai yankan ko a kawo wani abu ka caka masa yanda ake da caka dabba a wajen farauta a ce bismillah kai a harba to haka za a mu'amalance ta an halatta a ce haka nan ba a sharɗanta ba sai wuyan saboda ya ta'azzara yanka a wuyan ba zai yiwu ba ina fata an gane ko li shurudihi jaza tasqiyatu bi isabati ya halatta a harbe shi kawai fi ayi juz'in a kowane bangare min ajza'ihi daga bangaren jikin shi bima yanharu damuhu ta inda dai jini zai mene ta inda dai jini zai zuba li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qad nadda ba'irun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tarar da wadansu raqumin su yayi tawaye ya ki ya zamanto na gida yanzu ya zamanto na daji sharada yayi tawaye ya gudu walam yakun ma alqaumi khailun su kuma mutanen ba su da wani doki da za su hau doki su bi wannan dabbar su kamo ta faramahu rajulun bi sahamin wani kawai yayi setting shi da me da mashi kai ya harbe shi da mashi wannan raqumin kai fahabasahu sai ya kashe shi kai ya kada shi yace bismillah Allahu akbar kawai haka za a mu'amalance su inda za a mu'amalanci dabbobi na farauta ko in ka ta san dabba ta farauta za ta tsaya har ka kama ta ka cimkida ka ce bismillah Allahu akbar ina to haka ne kai kwanto kai za a yi duk inda aka samu to haka na ma wannan dabban da tayi tawaye ta canja dabi'un gida ta koma irin wild animal na daji din ko kuma irin wannan da ta fada rani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna li hadhihi al baha'im manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan dabbobin da kuke ganin su awabidun ka awabidil wahshi suna da dabi'u irin dabi'un damun daji fa ma fa'ala minha duk wanda tayi tawaye ta dauki dabi'un naman daji dabba ta daji mai rayuwa a daji fa'alu bihi hakaza kuma ta yanda wannan ya mata wannan me ya mata harbin ta yayi da mashi yanda ake harbin dabban farauta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka za ku rika mu'amalantan su ina fata an gane ko faqasa ahlul ilmi anhu kullama ta'azzara zakatuhu min halqihi aw labbatin sai su ko malaman ilimi sai suka yi kiyasin duk wata dabban da yankanta ta wuya ko soke ta ta masokanta ya ta'azzara kamar yanda wanda ta fada rijiyan to sai a mu'amalance ta da irin wancan mu'amala ita ma sai a harbe ta sai a soke ta duk inda aka samu a jikinta jini ya zubata abin nan ta mutu ya halatta a ci sai tambihun fa tambihatun fadakarwa zakatul janini zakatu ummihi zakatul janini zakatu ummi idan mutum ya yanka dabba mai ciki sani ya ce raƙumi ne yake da ciki ko kuma tinki ya ce dabba ya dan har ya girma halittan shi ya kammala har da gashi to yankan uwar yanka ne ga dan yankan uwar yanka ne ga dan sai a dauki dan wani part ne na tsokan jikin wannan dabbar kawai so idan aka fede aka fidda dan za a ci naman shi kawai sai a dauke shi wani tsoka ne daga bangaren yawa yanda za a yanka tozo a cire ko a cire tumbi a dafa to shi ma dan sai ya dauki hukuncin yankan uwar kawai ina fata an gane kar an sace ah to ya za a cire shi ai shi mushe ne bai samu yanka ba ya mutu gawa ce no inda har yana cikin uwa aka yanka uwar to shi ma yankan shin da halarcin cin naman uwar ya biya ya bi kan wannan dan na ciki kabari kyama kai kenan ina fa shar'ance muke fada ma rabi yawa akwai wanda ma baya cin manama akuya wannan kyaman mutun da ban shar'ance ake magana ina fata an gane wa yahsanu akluhu kun gani yana da wato ya halatta a ci idza tamma khalquhu idan halittan wannan dan ya cika wa nabata sha'ruhu har gashi ma ya tsira a jikin shi domin faqad su'ila an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anzo an nemi fatawajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da dabban da ake yanka ta tana da da a ciki dan ma sai ya mutu ta dalilin yankan me uwar to he manzo Allah ya ce kuluhu ku ci hadda dan in shi'itum in kun ga dama fa inna zakatahu zakatu ummihi yankan uwar shine yankan dan nabiyu tarku tasmiyati nisyanan la yadurru fi zakati hukunci wanda ya manta bai ce bismillah allahu akbar innan bafa sai da ya gama yankaci inna lillahi bance bismillah allahu akbar aka ce wannan baya cutarwa baya mai da dabban nan mushe za a ci dabbar li adami mu'akhadati ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin nisyani ko saboda allah ya yi alqari ba zai taba kama al umman muhammadu sallallahu alaihi wasallam bisa dukkan abinda suka yi ta hanyar mantuwa ta hanyar mantuwa rufi'a an saboda hadisi nan da yake ce rufi'a an ummati al khata ko annabi sallallahu alaihi wasallam an dauke wa al umma ta duk wani aiki da suka yi bisa kuskure wannan nisyani ko ta hanyar mantuwa wa mastukrihu alaihi da abinda aka tirsasa musu aka tilasta musu sai sun yi abun karfi da yaji wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zabihatul muslimi halalun yankan musulmi halal ne ko ya ce bismillah din ko ya manta dama already zakara smallahi ko ya ambaci sunan Allah a lokacin ka yace bismillah aw lam yazkur ko bai ambata ba innahu in zakara idan har ya ambaci sunan Allah lam yazkur illa smallah da daga baya tuna kai bai ambata ba domin da zai da lokacin ya tuna da sunan Allah zai ambata saboda haka akwai ne hadisi ma da ake cewa is weak hadith amma ana cewa ai dama bismillah yana zuciyar mind din kowane musulmi ina fa shi yasa in ka zo cin tuwo ko abinci ana so ka ce bismillah kafin ka ci amma sai da mutum ya manta ya ci rabin tuwo ko kwata ma malam sai can he ya tuna ashe bai fada ba aka ce bismillah awwaluhu wa akhiruhu ya dauke maka ina fata an gane to shi ma wannan din don musulmi ya mance bai ce bismillah ba yankan shi yana nan abin din shi yana nan da ana cewa ya zama mushe ko yawa ko kuma in ka yanka ka daga wuka ka ƙara mayarwa kaga wata jijiya bata yanku ba ka yanka hai nan ma shi ma a ce yayi mushe to ina shari'a ta gano yanzu ina fata an gane ko na uku almubalaghatu fi dhabhi ba'a sun wuce gona da iri wajen yankawa an ce kawai ka yanka sharp in waɗannan jijiyoyin suka yanku makogoro ya yanku shikenan amma bayan sun yanku mutum ya ƙara gurza har ya raba kan kuma da jikin ko ya zamanto ya yanke duk ƙasusuwan wuyan fata ce kawai take ba'a sun irin haka almubalaghatu fi dhabhi hatta qat'ir ra'si dhabihati isa'atan har a kai ga raba gangan jikin dabbar da kanta don munana yankan bayi ba shari'a bata goyi bayan amma dabban halal ce amma shari'a ba ta son irin wannan wa yaqifa inda haddihi ko kullum musulmi ana so ya tsaya inda shari'a ta iyakance masa na'am wa tu'kalu dhabihatu za a ci dabbar duk da haka duk da ce an yanka sai da aka raba kan da jikin za a ci dabbar ma'aha bila karahati ba ma magana wani na kyama ko musulunci ya kyamatar kar a ci ko ya karhanta babu dan za a ci insha Allah sai dai mutum ya daina wuce gona da iri dama mun sani in an yanka in an zo fidawa da yayyanka ka ai dole za ma za a raba kan da wuyan amma kar ka yi shi a wajen yankan ka wuce na hudu law khalafa al mudhakki fa nahara ma yuzahu da mai da mai yankan sai ya saba kaida da musulunci ya faɗa masa mun san rago tinkiya akuya bunsuru kaji waɗannan duka menene ake musu yanka ne to sai wanda ake yankawan aka ce dabbobi da ake yanka shi da yazo sai ya soke su wanda ake sokewan kuma yazo ya saba ya yanka su da mai yanka zai wannan me hukunci wannan dabbar fanahara ma yuzbahu ya soke wanda ake yanka auzabaha ko ya yanka ma yunharu wanda ake soke ukilat ma alkarahati za a ci naman za a ci dabbar babu komai amma musulunci ya kyamatar da yin hakan kar ya sake kar a sake kar a maida shi kullun ana yi nabiyar almaridatu dabbar da bata da lafiya walmunkhaniqatu da wanda ta shake misali dabba ne garin menene kun san akuyoyi irin cuse-cusen kai sai ta ja wani abu taci ta tura kai a dan wani dan abu na haka wuya ya matse fa ma malam ta zama to menene fafafeta ta shake wal mauquzatu da dabbar da ta fado daga sama shine mauquzatu ko wanda aka bige ta dinnan kawai aka irin mata dukan nan ta mutu yanda waɗansu arnaku suke zaka ga sanda za su samu su bi ta dukan dabba sai ta mutu a haka wal mutaraddiyat ko kuma wanda ta fado daga tana ciwo ta fado daga wani guwo wanda yake tudu ne tai ta gangarawa ta mutu a haka wannan tsihatu da wanda yar uwanta ta soke ta da kaho suna fada ko suna menene ta soke ta da kaho ta kashe ta wa akilatu sabu'i da dabbar da naman daji ya kama ta ya cirebi ya kashe ta ya cirebi hey mai kiwon dabbobin ya ankara yana zuwa hey dabbar ta gudu to idza udrika duk waɗannan dabbobin idan ka zo ka tarar da su akwai sauran rai tare da su mauquzatu dinnan tana iya daukan tugu wanda ta fado kaman daga mota ko almutaraddiyatu ta gangaro daga mota irin dabbobi da ake lodawa zaka ga wadansu suna fadowa daga kan kwalta ina fata an gane muna yara makarantan allo a wani kauye da nayi makarantan allo babban mota ta zo wuce ta loda jakai haka sai jaki ya fadi wani da ya fadi darau ta baya ta tashi girgiza kanshi kai harba kafan baya ya tsaya tsaf sai wani malam audu yana noman timatir a dab da waje sai muna kiran shi malam Audu shi ma malami ne irin gardan allo din amma su irin seniors din nan amma dai yana sai dai a zo ayi zana kawai far a koma gida ya tsinki wannan jakin ya dauka to mota ta tafi ya dauka ya dawo da shi gida abun shi yana ta hawa ana jakin malam Audu ina ji akwai randa ya ka da shi ma aka ce ba za irin ta nan ba wata kila mai shi ya ma Allah ya isa ka na muna da lakunan za a ma ka san ga garje shi muna da lakunan za a mana Allah ya saka zakata ina recalling wannan ina fata an gane ko to duk irin waɗannan dabbar da na lissafa na yi listin din su in aka je aka tarar da ita da sauran rai tana numfasawa aka yanka ta fihal hayatul mustaqirra amma rayuwar da aka tarar in aka bartan za ta rayu aka auna bi haythu tuzhaqu ruhuha bi fi'li dhabhi aka zo aka tallalle akwai rayuwa yankan zai iya zare ranta to ana yanka ta bi fi'li dhabhi la bi ta'siri almaradi idan aka duba wato tasirin buguwan da tayi ko jin ciwon da tayi shine kaman 80% da zai iya fidda ranta to nan waɗansu malamai suka ce ba za a ci ba idan amma idan aka ga misali ciwon shi ne 30% amma yankan ne 70% zai iya dauke ranta za a ci wa zukiyat aka yanka ta jaza akluha ya halatta li qauli ta'ala illa ma zakkaytum ai ma adraktum fiha ruhu sai abu dabban da kuka tarar akwai sauran rai a tare da ita wa uzhaqtumuhu biwasitati tazkiya kuma kuka zo kuka fidda ranta hanyar yanka na shida na karshe idan rafa'a dhabihu yadahu qabla inha'i dhabhi kun gani ko idan mai yanka dabba ya daga hannun shi kafin ya gama yankan thumma a'adaha ya dada maida hannun ba'da fatratin bawun dan lokaci tawilatin mai tsawon gaske qala ahlul ilmi wa dan su malaman ilmi suka ce la tu'kalu ba za a ci ba dhabihatu ba za a ci wannan yankan ba illa ma idza kana qad tamma zakatuha fil marratil ula wato sai dai in yana yankawan ya daga kenan sai ya ga wata jijiya a dal very moment ya maida wukan amma misali bai gama yanka ta ba ya daga hannu ya tafi can bayan wani lokaci sai dabbar ta cika a haka while ga jijiyan nan ba su yanku ba waɗansu malaman ilimi suka ce ba za a ci ba waɗansu suka ce za a ci ala ayi halin wannan shine abin da ya saukaka a yau da fatan Allah madaukakin sarki yayi albarka da samu dace gaba ɗaya bari a